أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تيجا بلك راتمنا كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتوصف أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكين رمضان واللفا تاوانا معلمي قدابي سليم بن عيد الهلالي لعلي حسن علي عبد المجيد الله سبحانه وتعالى يجغنسو وانا وننشيني درس النبي رأتكم وانا اللتاين كما يومنا يمتن الخميس دران جمعة وانا يديد أشرين دقوكو قوتن رجب هجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكتزوها مدينة دقودة اليهودو da 43 wanda ya daidai da 24 ga wata na biyu miladiya ta 2022 a wancan satin ko kuma wancan sati na sama da ya gabata mun tsaya inda malam ya kawo mana a cikin fasali na tara wanda shine waqtu saw mun gani abu na farko da malam ya kawo mana da bayanai kan abin da ya shahi al-khaytul abyad wal khaytul aswad da mun gani yanda saban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato aka sabkar musu da wannan ayar hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr ko kuma kahin min al-fajr sai zamanto wato ɗaya daga cikin saban annabi sallallahu alaihi wasallama yana daukan wato wata igiya misali ya sa ta karkashin matashin kanshi ko kuma ya darme ta a kafar shi wato yana cin abinci na sahur har sai ya zamanto wannan igiye wato ya fara ganinta wanda daga baya kuma sai aka karo da sabko ayat cewa min al-fajr wato wanda ake nihi da shine wato na al-fajr kenan kuma yau zan matashi abu na biyu shine inda malam yace al-fajr fajran wato shi al-fajr al-fajr ne guda biyu shine malam yake cewa wa min jumlati hadhihi al-ahkam allati bayyanaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama tafsilan anna fajra anna al-fajra fajran wato dukkan abin da ya huce na bayani wato wanda annabi sallallahu alayhi wa sallama ya bayyana mana wato hukuncen abin da ya shahi kame mai azumi kame wa azumi kenan malam yace al-fajr din wannan shi al-fajr ne guda biyu sai yace maka al-kadhib na harko shine al-kadhib wato al-fajr wanda yake na ƙarya ko kuma maƙaryaci wanda ba al-fajr bane ba wanda yake shine na gaskiya al-fajr guda biyu ne al-fajr al-kadhib da as-sadiq shine zai maka bayani wanne ne kadhib wanne ne sadiq wanda idan ka ganshi wato zakka al-fajr yake to lokacin sallar asuba yayi kuma mai azumi wato zai kame bakin shi a wannan lokacin al-kadhib malam yace wa huwa la yahillu salata as-subh shi wannan al-fajr wanda yake al-kadhib malam yace bai halatta wato sallata al-fajr idan an ganshi wato bai halatta ba ayi sallar al-fajr wato lokacin ta kenan bai yi ba kuma malam yace wala yuhramu at-ta'ama 'ala as-sa'im kuma bai haramta wato abinci ga wanda yake da niyyar yin azumi idan wannan al-fajr al-kadhib ya fito lokacin sallah bai yi ba baka ce ba tunda ya fito ka tashi kai sallah asuba lokacin ta yayi idan ka yi ta wato ba cikin lokacin ta kai ba bata yi ba haka kuma wato kuma bai halatta cewa mai azumi ya kame bakin shi a wannan lokacin bai haramta ma wato cin abinci saboda ba shi bane ba al-fajr din na gaskiya wanda ya zamanto wato shine ake aiki da shi akan abin da ya shafi cin abinci na mai azumi da kuma sallah asuba sai ma da yace ma saniyan as-sadiq al-fajr kuma na gaba shine wanda yake kaso na biyu kenan shine as-sadiq wato wanda al-fajr na gaskiya ko kuma mai gaskiya sai malam ya ce wa huwa alladhi yahrumu aw yuhramu at-ta'am 'ala as-sa'im wato shine idan ya keto wato yake haramta ma mai azumi cin abinci idan wannan alfajir din na gaskiya ya kullu to kai wanda kake da niyyar yin azumi to haramun ne a kanka wato ka ci abinci a wannan lokacin wa yahillu salat alfajr kuma yake halitta wato sallar alfajr kenan wannan shine wato abin da ya shafi shi alfajr na gaskiya shi na ƙarya zai haram bai haramta maka cin abinci kuma bai halitta sallar alfajr shi kuma na gaskiya yana haramta cin abinci yana halitta wato sallar asuba sai mallan yace annabi abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga abdullah dan abbas yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfajr fajran wato shi alfajr alfajr ne guda biyu yace fa ammal awwal na farko fa innahu la yuhrimu at-ta'am wato shi na farkon bai haramta maka cin abinci kai wanda kake da niyyar yin azumi idan alfijir na farko ya huto wanda shine kazib to bai haramta maka cin abinci wala yahillu salata kuma bai ya halatta maka wato yin sallah wa amma sani amma na biyu hadisin a cikin hadisin na Abdullahi dan Abbas annabi yake cewa shine fa innahu yuhrimu at-ta'am wato shi na biyin yana haramta maka wato cin abinci wa yuhillu as-salata kuma yana halatta sallah kina a cikin wannan hadisin mun gani dalili ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna mana al-fajrun wannan guda biyu ne na farko shine al-kadhib na biyu wato shine as-sadiq sai mallan yace wa alam akhi muslim anna al-fajra al-kadhib wato sannan ka sani ya kai dan uwa musulmi cewa shi alfijir wanda yake wato makaryaci huwa albayadul mustatilu as-sati'u al-musa'idu kazambis sirhan wato shi siffar shi kamar misali ya zakai ka gane wannan alfijir din alfijir na ƙarya ne makaryacin alfijir ne ba na gaskiya bane ya huto shine ma da yace ma shine wani bayad mustatil wato wani haske ne wanda zai huto maka mai tsaho kwari haske hori mai tsaho as-sati' wanda yake haskakawa mai haske wanda kuma al-musa'ad wanda yake ya huto yana can kololuwar sama a sama zaka ganshi kazambis sirhan wato kamar wato wutsiyar dila kamar wutsiyar dila malamai aka suka fasarta shi yana idan kaga wannan horin ya huto hori mai tsaho wanda yake da haske kuma wanda ya huto a sama kai ka ce wutsiyar dila ne to wannan shine ake ce ma alfijir wanda yake makaryaci amma kuma alfijir wanda yake na gaskiya as-sadiq mallan yace ma huwa al-ahmar al-mustatir al-mu'tarid ala ru'us shi'ab wal jibal wato shi kuma wannan shi kuma na gaskiya wato haske ne wanda yake ja al-mu'tarid wanda ya zamanto ya kamar baje za a ce wato ya baje ko ya jirkita ya yayi kuma ala ru'us shi'ab wal jibal ya zamanto akan wanda idan kana cikin hili haka zaka gane shi a saman sarari ko a saman sama haka ko kuma a saman wal jibal da kuma saman duwatsu haka idan ka gani idan akwai wani dutse misali a gabas ɗinka idan ya huto zaka gane shi shi alfajirin kamar a saman dutse yake sannan kuma mallan yace al-muntashir fi turuq was-sukuk wal-buyut sannan zai zamanto ya bayyana ya yadu wato akan abin da ya shafi hanyoyi da kuma lunguna da kuma gidaje wa hadha huwa alladhi tata'allaqu bihi ahkamu siyam was sala mallan yace to wannan idan ka ganshi shine wato hukuncen azumi da hukuncen sallah suke da alaka da shi kenan bambancin su shi alfijir makaryaci wanda yake alkazib shine hasken hori ne shi amma mai tsaho ne shi ma mai tsaho ne wancan hori ne wanda yake haskakawa a sama zaka gane shi in ka ganshi kamar wutsiyar wato dila shi kuma wanda yake na gaskiyan zaka ganshi ja ne a jan kuma yana da tsaho amma shi bambancin shi ya bashi zaka ringa ganin shi a saman duwatsu ka iya ganin shi ko kuma cikin a saman gidaje haka idan suna da tsaho zaka ringa ganin shi har yana haskawa cikin wato hanyoyi to wannan shine alfijir wanda ake na gaskiya wanda da shine zaka rike bakinka wanda kake daukan azumi haka kuma idan ya zamanto zaka yi sallah asuba to kenan lokacin ta wato yayi mallan hi kawo maka hadisi na samura yake cewa yarda Allah ta tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yaghurrannakum adhan bilal wala hadha albayat li'umud as-suhi hatta yastatir wato kada annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kada ya rude ku wato kiran sallah da bilal yake yi ko kuma wannan hasken hori wanda yake zamantawa ya bayyana hasse wato alfijir na gaskiya ya bayyana gare ku tukun ku kame bakin ku wato wanda kuke da niyyar azumi wanda mun sani mun gani cewa shi Bilal wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi yana kiran sallah a farko kamar yadda wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilalan yu'adhdhin fil layli fakulu washrabu hatta yu'adhdhin ibnu ummi maktum wato shi Bilal yana yin kiran sallah a cikin dare kina kiran sallar kwari sannan he yace mine yace ku ci ku sha hasse ibni abdullahi ibn ummi maktum yayi kiran sallah shine anan kina kawo hadisin wannan cewa kada kiran sallah da Bilal yake yi ya rude ka kace a alfijir yake to kuma idan yana kiran sallah ka gani hasken nan wanda yake kwari wanda yake alfijir na kazib ya wuto kace a shikenan alfijir yake to ka tsaya da abinci ka je kai sallah annabi yace kada ya rude ka wannan ka bari sai alfijir na gaskiya wato ya bayyana haka kuma hadisi daga Talq bin Ali annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala kulu washrabu wa la yaghrannakum as-sati'u al-musa'id wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakum al-ahmar wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ci ku sha abin shan ku kada wato wannan hasken wanda ya fito a sama ya rude ku wato yana nihin alfajir na ƙarya wanda yake hudawa kada ya rude ku ku ci ku sha hasse alfajir na gaskiya wanda yake bayyewa ya fito wanda yake jajja wanda yake ja ya fito tukun wannan zaku kame da ci wato da sha kina wannan duka yana nuna mana wato siffa wato alfijir na gaskiya idan ya fito ya yake da kuma alfijir na ƙarya idan ya fito kuma wanda ya zamanto shine zan mu tsaye da cin abinci ga me ni yayin azumi shine idan alfijir na gaskiya ya fito sai malam yace wa alam ayyuhal akhul ayyuhal muwaffaq ila ta'ati rabbih anna awsaf alfijr as-sadiq hiya allati tattafiq wal aya al-karima hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr malam yake cewa ka sani ya kai wato dan uwa wanda Allah ya maka gamdakatar ga zuwa da'ashi cewa sufofi na alfijir wanda yake na gaskiya shine wanda ya zamanto yayi daidai da aya da Allah subhanahu wataala ya fadi cewa hasse wato farin zare ya bayyana gare ku na daga wato bakin zare na alfijir kina abinda ake ni wato shine alfijir sai ma da yace ma fa inna daw alfajr idha atarada fil ufqi ala ash-shu'ab wa ru'us al-jibal zahara ka annahu khaytun abyad saboda shi hasken alfijir na gaskiya mana yace idan ya bayyana ya bujuro a can kololuwa ka gane shi a saman gidaje ka gane shi a saman sarari ka gane shi a saman duwatsu to zai bayyana gare ka kamar wani wato haske ne kamar wani zare ne wato hori idan ya fito shi alfijir zaka ga kamar wani zare ne wato hori wa zahara man min fawqihi wato khaytul aswad wa hadha baqiyatu zul sannan kuma a saman shi zaka gani wani shi ma kamar zare wanda yake baki wanda shi kuma wato soran duhun dare ne da yake nema ya yayi tunda ai asuba idan tayi zaka gani haske ya fara shigowa wato duhun yana ja baya to duhun da yake koma zaka ganshi can yayi sharar haka kai ka ce wani zare ne wato baki to shi kuma hasken da yake hutawa tunda cikin ba cikin haske bane yake bayyana shi ma zaka gane shi kamar zare haka shine malam yace to wannan idan shine ake magana akan abin da ya shafi khaytul abyad da khaytul aswad a cikin aya shi yasa aka ce hatta yatabayyana lakum min al-khaytul aswadi hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswadi min al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr kenan shine malam ya maka bayani anan malam yace fa idza tabayyana laka zalika fa amsik anil akl wash-sharab wan-nikah idan ya bayyana gare ka gashi na hasken wannan ya fito ya bayyana a gare ka to ka kame bakinka daga cin abinci daga shan abin sha haka kuma daga kusantar iyali wa idza kana fi yadika ka'su amma idan ya kasance a hannunka akwai abin sha malam yace misali kana cin abinci sai hasken nan ya fito min ma'in aw sharabin na daga abin da ya shafi ruwa ne ko kuma sharabin ko kuma wani abin sha ne misali kunu ne zaka sha ko kuma wani abu da na sha kana wato yin sahur fashrabaha malam yace ka shashi hani'an mari'an kana mai farin ciki kana mai morewa wato idan ya zamanto ka dauki abin sha kana shan kununka sai zamanto ka gani alfijir ya fito to kada ka aji ka ida shan wannan kunun naka amma dai mene ya zamanto kana sha ne alfijir ya fito dan da yawa akwai kuskure da wasu suke yi wato zaka ji ladan yana kiran sallah a barin yi gudu in sha ka in ya ida ai ba daga kiran sallah shi ladan idan alfijir ne ya wuto yake maka alamar cewa wato alfijir ko ya keto ana kiran sallah to kai kuma sai kai ni sai a lokacin kake kusanta wai abin sha wai ka sha wai kan ga ida kiran sallah to bayyana alaka da kiran sallah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi kamar yanda hadisin wannan zai mana bayani cewa idan ya zamanto kana shan abin sha ne sai ya zamanto mi sai ya zamanto kaga alfijir ya keto ko kuma kai ne kake shan abin sha sai aka fara kiran sallah to kaci ka yi da shan wannan abin shan naka in ya so sai ka aje ka tashi ka furgure bakin ka kaje kai arwalla kai sallah kaje masallaci shine mallam yace fakulu fashraba hani'an mari'a wato ka sha wannan abin kana mai farin ciki kana mai morewa li annaha rukhsatun saboda wato rukhsa ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi da min rukhsatun azimatun min arhamir rahimin ala ibadihi as-sa'imin wato rukhsa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma bayin shi wanda suke masu azumi mallam yace walau sami'atan nida koda ku kaji kiran sallah kenan anan abin da zan madauka kai ne kana niyyar yin azumi sai zaman to kana cikin yin sahur inka sai aka fara kiran sallah inda mafi yawa anan zaka gani ban mu la'akarin mu hutu wato mu duba wato abin da ya shafi alfijir ya keto ko bai keto mafi yawa an dogara da kiran sallah mafi yawa an dogara kamar yanda mallam zai kawo bayani akan wannan qadiyyar ta dogaro ga abin da ya shafi wato kalandare ko kuma almuazzin ko kuma wannan zai kawo qadiyyar wannan kenan idan ya zamanto ka ji wannan to ka ida cin abincinka ka ida shan abin shanka da gaugawa sai ya zamanto ka tsida kenan kada ka cire kawai daga kana shan abin shanka akai kiran sallah ko kuma alfijir yake so ka ce ka cire wannan kamar ka saba ma sunna rukhsa ce Allah ya bada yace ka ida sha qala sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza sami'a ahadukum an-nidaa wato idan ɗayan ku yaji kiran sallah wal ina'u fi yadihi sannan kuma abin makayin shi na abin shan shi yana hannun shi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu to kada ya aike shi har sai ya ida biyan bukatar shi wato bi ma'ana kana shan abin sha sai aka yi kiran sallah kaje ana kiran sallah to kada ka aje wannan abin sha ka ci gaba da shan abin da kake sha har sai ya zama to ka ida din yaso shikenan wannan rukhsa ce kamar yanda muka gaji Allah subhanahu wa ta'ala wato yayi ma bayan shi masa azumi mallan yace wal maqsudu bin nida abinda ake nihi da kiran sallah a cikin wato wannan hadisi shine adhanul fajr sani wato shine kiran sallah na biyu kenan ba kiran sallah na farko ba adhan al-fajr al-thani lil-fajr al-sadiq wato na wato al-fajr na gaskiya idan ya bayyana kenan kiran sallah na biyu to yawa nan kuma zaka gani wasu kuma anan shi ma akwai wato wani da zaka gani ana cewa an yi as-salatu daga an yi as-salatu wato a tsida abu tsida abu sha to yana daga cikin abin da muka samu ana yi cewa as-salatu a kiran sallah na biyu wanda kuma malamai akwai sabanin malamai wajen malamai wasu suna ganin ayi shi a kiran sallah na biyu wasu kuma suna ganin ayi shi a kiran sallah na farko shine yahi dacewa kamar yanda in mun manta ba cikin karatun mu na umdatul ahkam wato mun yi wannan bayanin akan abin da ya shafi kiran sallah to shi yasa zaka ga nan da an ce daga an yi kiran sallah daga an yi as-salata a tsaye da shan ruwa to la'alla ka je wani waje ka gani ana yin as-salata a farkon kiran sallah to kada ka je ka tsaye da shafa kuma ya zama to kawo ne da yunwa tunda wani cikin dare sosai yake yin kiran sallah wasu kuma zaka gani minti 15 ne tsakankanin kiran sallah na farko wato da na biyu kenan mallan yace almaradu bihi abinda ake nihi da shi shine adhanul fajr athani lil fajr as-sadiq wato kiran sallah na biyu wato na alfijir na gaskiya bi dalilin ziyada saboda dalilin qari da aka samu allati rawaha ahmad wanda imamu ahmad ya rawaito shi wa ibn jarir at-tabari wa ghairihi ma aqbal hadith wato da ibn jarir da wasun su a karshen hadisin wato wani lafazi kenan yake cewa wa kana almuazzin yu'azzin idza bazagha alfajr wato shi mai kiran sallah yana yin kiran sallah lokacin da alfijir ya bayyana yana ya hudu kenan kiran sallah wato na biyu mallan yace wa yashhadu li hadha al-ma'na ma rawahu abu umama radiyallahu anhu qala uqimatu as-salatu wal ina'u fi yadi umar qala ashrabuha ya rasulullah qala na'am fasharibha wato an yi kiran sallah wani lokaci a madina annabi sallallahu alaihi wa sallam shi umar a hannun shi akwai abin sha sai aka yi kiran sallah sai tambaya annabi shin insha wannan abin sha yana wa sai annabi ya ce mishi sha alarke ku an yi kiran sallah kenan wannan yake nuna mana idan ya zamanto abin hannun abin shan yana hannunka ya zamanto kaje an fara kiran sallah to ka ida wato shan abin shanka mallan yace fa sabata anna al-imsak an at-ta'ami qabla tulu'il fajr as-sadiq sai tabbata cewa wato kamewa akan cin abinci shine wato kafin fitarwa alfijir bid'awal ihtiyat wato ga mada abin da ya shahi wato taka tsantsan mala yace bid'atun muhditha wato wannan bid'a ne abu ne wanda aka kirkire shi me yake nihi dana misali ya zamanto alfijir an wannan ya dawo kan abin da ya shahi dogaro da wato taqwim dogaro da abin da ya shahi kalandare zaka ga da mantari in ka kace dubawa ka san kari asuba ana yin ta misali ana yin ta biyar ba minti 20 ake kiran sallah to sai zamanto wato biyar da minti 38 ka kani bakin ka to mallan yace wannan bid'a ne abu ne wanda aka kirkire shi abinda yake sunna shine ya zamanto har sai kaga alfijir in yake to kenan har sai kaji an yi kiran sallah kana cin abin shanka kana shan abin da kake sha har sai ya zamanto an yi kiran sallah in ya so wato sai ya zamanto ka aje wato abin sha zan mu ga bayani game da mutumin da bai samu ba abin da zai tantance cin alfijir yake to ko kuma yaya zai sai mallan yace qala al-hafiz rahimahullah wato al-hafiz ibn hajar yadda Allah ya tabbata gare Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi ya fadi a cikin fathul bari min al-bid' al-munkara ma haddatha fi hadha az-zaman ma hadatha fi hadha az-zaman min iqa' al-adhan as-sani qabla al-fajr bi nahwi thuluth sa'a fi ramadan wa itfa' al-masabih ibn hajar al-asqalani yace yana daga cikin bid'a wadda take abin kyama wadda ta zo ta bayyana a wannan zamani yana nihin a zamanin shi kenan zamanin ibn hajar ya mutu shekara hijriya tana 852 ya mutu to yace a zamanin shi wata bid'a ce ta bayyana cewa yaqail azan as-sani qabla al-fajr wato ake yin kiran sallah na biyu wato kafin al-fajr saboda wai mutane binahwi thuluth sa'a da gurgudan wato kenzu minita haka ai kiran sallah kafin lokacin al-fajr ya shigo yace wannan bid'a ce wadda wato ta zamanto ta faru a zamanin shi a cikin ramadan saboda kuwa itfa'il masalihi allati ju'ilat alamatu litahrimil akli washarb ala man yuridu siyam da kuma kashe wuta ce wasu wuta ce da aka sa su waya alama ne ga mutumin da ya zamanto wato yana son yayi azumi idan ya ga an kashe wannan wuta can to kina alfijir yake to yace wannan shi ma bid'a ce wadda ta zamanto an kirkire ta za'aman mimma ahdathatu annahu lil ihtiyat fil ibada yace suna raya cewa wato wannan abin da suka kirkira saboda ta ka tsantsan ne game da abin da ya shahi wato yin wannan ibada ta azumi kada ya zamanto wato an shiga wato lokacin alfijir yake to kai kuma kana cin abinci kenan shine suke yin kiran sallah alfijir kafin lokaci da kenzu minute ko kuma su saka sa wasu tuloli suke kakkashe su wato idan alfijir yake to ibn hajar yace wannan bid'a ce abu ne wanda ya zamanto an kirkire shi wala yu'lam bidhalika illa ahadun nas sannan kun babu wanda ya san game da wannan abin sai wasu ɗaiɗaiku daga cikin mutane wa qad jarrahum bidhalika ila afsaru la yu'adhinuna illa ba'da ghurubin illa ba'da ghurubi yace wannan yasa su ya zamanto kuma hatta wajen shan ruwa sun zamanto bu su kiran sallah sai rana can ta fada duhu ya shiga tukun ayi kiran sallah bi darajatin litamkinil waqt wato su wai dan lokacin ya cika sosai za'amu fa akharu alfutur wa ajalus sahur sun laya sai suka zamanto suna wato jinkirta wato bude baki kuma suna wato gaggauta wato shi sahur bana yace wa khalif sunna kuma suka saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falidhalika qalla anhum khair wato shi yasa aka samu wato alkhairi ya zamanto kadan ne wato a lokacin su wa kasara fihim ash-sharr wallahu al-musta'an ya zamanto kuma sharri ya yawaita a lokacin wannan kenan mallan a wannan fakaran me yake so ya kwadi maka cewa idan ya zamanto an bar sunna zai zamanto duk wasu abubuwa na sharri zasu yawaita su wannan menene suka bai misali kiran sallah alfijir yana ketawa a misali current sai zamanto su yi shi a bensink su yi kiran sallah a bensink wai dan ka a shiga wato shi ko a lokacin alfijir shi kuma abin da yake a sunna annabi har sai alfijir din ya keto
na'am
idan kuma shan ruwa ne shi kuma rana tana kwadawa wato a zamanto an sha ruwa wanda da yawa yana daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi yake cewa a jinkirta wato sahur a gaggauta bude baki wato yana daga cikin sunna bude baki a gaggauta shi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama wato wani lokaci suna tahiya yace ma bilal ayi kiran sallah malam zai kawo mana hadisin anan gaba insha Allah yake ce mishi ayi kiran sallah a sharuwa sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam law amsayta da wai ka bari har rana ta ida wada duka bi ma'ana kaskon ranar ya wada idan kaskon ranar ya fada zaka ga ai akwai jijiya to kaskon yana bace wato lokacin shan ruwa yayi wanda shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaskon ranar ya fada kawa a sharuwa shi yasa idan rana ta wada zaka gani gari da haske da yawa yanzu in an yi kiran sallah zaka gani gari da haske hakuna cikin sallah misalan haku huto daga sallah ana cikin wato gari da dan haske hasken shi to su kuma he zamanto suna sabawa sai wai duhu ya shigo wai saboda ta katsantsan to wannan taka tsantsan din ya kai su suka saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malan shine kenan ya bayyana maka haka kuma shi ma alfajr wai kahin ya keto bari mu tseda shi kuma abinda yake sunna hasse ya keto Allah ta yafa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytul aswad min al fajr kina hasse ya bayyana gare ka tukun zaka zaman to ka tseda wato cin abincin ka ka tseda abin shanka sai malan yake cewa kulna muka ce wala tazalu bid'atul imsak qabla tulu' al fajr wa tamkinul waqt qa'imatan ala qidami wa saqa fi zamanin nasi hadha fa ila Allah al mushtaga sai zaman to wato wannan bid'ai ta zaman tawwa cewa a gaggauta wato yin sahur shi kuma bude baki a jinkirta shi ya shiga dare ya zaman to tana nan har yanzu kuma ta taho cikin zamani kowane zamani zaka ga ana samu wato irin wannan yace zuwa ga Allah muke kai kukan mu game da wannan bid'a mallan yake nuna mana mene hatta da a wannan lokacin zaka ga akwai wasu masallatai a can he kun yi da magariba ma an sharuwa can zaka je yayi kiran sallah to wannan kaga ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin wanda suke cikin gidaje sun yi itimadi wato da wannan kiran sallah zaka ga mutun lokacin shan ruwa yayi gashi nan bai shabar ruwa a yana jira wato sai masallacin wancan yayi kiran sallah yana jin wani masallaci yayi kiran sallah a wannan suwa ne ɗan kaza ne bazan mu sharuwan su ba to jewa wannan akwai su to kinan kaga wannan ka saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam rana tana fada kai da kanka ba sai ka ji kiran sallah ba ka tashi ka duba idan ka kuskun rana ya wada kawa ka tashi ka sha abin shanka wani zaka gani shi kuma yana dogaro ga abin da ya shahi wato na kalandare na salula yar kaza aka ce rana za ta fada to kawa yana haka kawa ya danna sallar shi yana kallo ta zai mintunan ya ke tafi kaza da kaza ya ke tafi shi kuma dan kankan jiwa mutun ya kwashe jurni kana kokarin har sai an kai sai wajen minti 5 ko minti 1 sai ka gani ka kwara ma mantar ido kana jiraye kana cewa lokacin ma bai tayya to wannan shi ma kaga ka saba ma sunna sunna shine kawai rana in ka duba ta fada sai zaman to kai itimadi da ita idan ya zaman to ku kuma ka ji kiran sallah kinan ladani ya duba rana ta fada yayi kiran sallah kinan sai ka sha wato abin shanka sai malam yace abu na uku yace summa yatimmu siyama ila layl wato ya cika azumin shi har ya zuwa dare malam yace fa idza aqbala al-layl min jihati ash-sharqi wa adbara an-nahar min jihati al-gharb wa gharabat ash-shams falyuftir wato idan ya zamanto dare ya gabato daga wato jihata gabas sannan kuma wato dare shi kuma rana ta tahi wato daga jihata fada rana sannan kaskon rana ya fada malam yace to ka ci abinci sai kawo maka hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im wato idan dare ya gabato wato daga nan wajen bi ma'ana wato daga gabas rana wuni ya tahi haka kenan dare ne yake gabata sannan kuma wato shi dare wuni kuma ya tahi can zai fada sannan kaskon rana ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad aftara as-sa'im wato shi mai azumi wato azumin shi ya zamanto ya sha ruwa kenan sai ya zamanto ka sha ruwa sannan akwai abin da ya kamata mu gane shi azumi idan kana yi yanzu na dauki azumi daga kai daga asuba sai ya zamanto har fada rana daga rana ta fada ba sai na sha ruwa ba ko ban sha ba azumin na ya kare ba sai kawai rana tana fada azumin ka ya zamanto ya kai kenan sai ka nemi abin da zaka sha ka sha saboda idan ka ce ma hitan cikin daren yayi to kawai kai ne kake ba kanka wahala kai ne kake ba kanka wahala dan ke rana ta fada lokacin ka'idar da shari'a ta ajiye maka to ya huce in ka sha ka sha in baka sha ba kai misali gobe ma ka huce to wannan kai ta sha ma ai ba a ce ba azumin ka bai ba ai dan baka sha ba ruwa in kuma mun gani su mutanen da yaya suke idan kai barci baka ci ba abinci ka huce to ka gani ai da bambanci Allah ya tada mu mallan yace wa haza amrun yatahaqqaq ba'da ghurubi qurs ash-shams wannan abun yana tabbata ne wato na shan ruwa shine didi da zaman tawwa kaskon rana ya fada to ya zamanto kai mubasharatan wato azumi ya zamanto ka sha ruwanka wa in kana dawu hazahir sai yace ma idan koda ko ya kasance hasken ranar yana nan fa karkana min hadihi sallallahu alaihi wa sallama idan kana sa'iman wato ya kasance daga wato shiriya ta Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kasance yana azumi yana umartan mutum fa aufa ala shay'in fa idha qala ghabati shams aftar sai umarci wani ya duba mishi idan yazo yace mishi rana ta fada sai ya sha abin shan shi kina abin da yake sunna shine gaggauta shan buɗe baki muna cewa gaggauta buɗe baki ba ana nihin ba ranar ba ta fada ba kuma kai ka sha an ce a gaggauta a kawai kaskon rana yana fada wannan haske hasken kai ya rude ka mallan yace wa karzanna ba'dun nas annal layli la yatahaqqaq ba'da ghurubi shams fawran wasu mutane suna zaton cewa wato wai dare bai zaman tawwa ya shiga ya samu shiga bayan wato rana ta fada kai tsaye sai wannan duhun ya shigo wasu haka suke gani wa inna ma yadkhul ba'da tasharru zulm a kawai dare yana zaman tawwa shiga ne idan ya zaman tawwa wato duhu ya zamanto ya yadu sharqan wa garban gabas da yamma gabaki dai duhu ya shigo mallan yace wa kad haddatha zalika li ba'di ashabihi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa afham bi annahu yakfi awwal zulm min jihati al-mashriq ba'da ikhtifai qurs ash-shams mubasharatan wato wasu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma sun yi tunanin wannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da su cewa ya ishe ka kawai idan ya zamanto kaskon rana ya fada kawai mubasharatan ya zamanto ka sha ruwa mallan yace ana abdullahi ibn auf radiyallahu anhu qala kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safar abdullahi ibn abi auf yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa wata rana mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a bulaguro wa huwa sa'im fi shahr ramadan annabi yana azmi a watan ramadan falamma gharibati ash-shams la inda rana ta fada qala li ba'd al-qaumi ya fulan sai wasu daga cikin jama'a suka ce ya wani wa fi riwayati li abi daud ya bilal a riwaya ta sunan abi daud suka ce ya kai bilal fajdah lana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama law amsayta ka tashi kai mana kiran sallah ma sharwa sai yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallama law amsayta da dai an mareta yana ne da dai wai har duhu ya shigo wa fi riwayati lil bukhari law intazarta hatta tumsi da ka tsaya har sai ya zamanto wato an yi mareta sosai rana duka duhu ya shigo wa fi ukhra ash-shams a wata ruwaya kuma har sai rana ta bace kwata kwata wato ba a ganin haske haske qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mishi inzil fajdah lana kasabko kai mana kiran sallah a sharwa qala inna alayka nahar suka ce mishi ai akwai wato nahar sauran yini bai bace ba annabi da yace a sabko ai kiran sallah a sharwa sai ya sabko ya kira sallah yana kiran sallah annabi sai ya dauki abin shan shi ya sha wa qala sai yace law taraa ahadukum ala ba'irihi la ra'aha da dai zai hau saman raƙumin shi ya duba da ya gani wato wannan in rana da ya gani wato ita rana misali yanzu rana tana iya tafada mana anan misali can wajen rumbulla ka bata yi da fada ba to wanda yake nan idan ya hau soro la Allah ya gane ta amma kuma mu nan ta fada to abinda ake nihi wannan fada da tai a wajen ku wato ya zamanto kai ta fada maka kawai shikenan ka sha ruwa wanda da aka tambaye wani ne ya sha ruwa bayan ya sha ruwa sai ya tashi ya hauso ruwa ga rana yace to waje ya hau ya gani amma shan ruwan shi yayi tunda in dai ta fada kamar misali kai ne kamar yanda idan ana tahiya a cikin jirgi na kuna azumin cikin jirgi misali idan masu tuka jirgin suka gani alamun kun san a sama rana ke da ku sai ya zamanto sun sassabko sun yi kasa inda rana za ta bace idan rana ta bace sai a sha ruwa idan aka koma sama kuma aka ga rana kuma dai an dai shi dai an sha ruwa kenan a inda rana ta wattana amma dai wanda yake bulaguro abin da yake mishi ya zamanto wato ya ajiye azumi lasiya ma bulaguro na jirgi saboda idan zaka yi wata tahiya zaka gani ƙara lokaci ne zaka misali kai ne daga Saudiya zaka zo nan Niger ka shigo jirgi zaka zo ka gani ai awa biyu ce zaka ƙara misali idan can kuna hanya can sun sha ruwa baka sha ba baka sha ba wani lokaci ina tune muna tahiya da wani ya fito daga America muka gama a Turki zan mu zo Niger to ya aka yi shi ya dauko azumi ana tahiya na an kawo abinci a cikin jirgi na amshi abinci ina ci to naga yana mun kallon dai kamar dai wannan dai da imani cikin ramadan ba musulmi ne ce to ni ma dai musulmi ne sunna dai ita ce a aje azumi idan kana cikin bulagur to sai zamanto muna tahiya binti inar tayi kuma ga rana muna gani a sama sai ya ce zai sha abin sha nace a rana ba ta wada ba tunda kai kana bulaguro dole ai sai rana ta wada kai tunda azumi gaji yace a ai ayamai ma su dija wannan lokacin ai an sha abin sha nace to irin yan bariki nace ai nan ba ni ame bace ba kuma kai kana ganin rana ga ranan nan ta kusa wada jere ta kusa wada amma akwai ita ga tunan kana ga kuskon ta saki yace a shi sha abin sha zai sai nan buɗe wani fenetin nace to kai dai kana ga rana sha in kana so sha ga rana nan sai dai hakuri ne da aka yi ɗan mintuna kuma ranar ta ɓace to sai ya sha a wani shi kenan dai idan ya zama rana ta fada kawai wato azumi ya kai wato mutum ya sha abin sha sai wannan sabon yake cewa da wani zai hau saman abin hawa da ya gani wato ita wannan rana zai hau saman rakuri kenan summa rama wa fi riwayatil bukhari aw ma bi yadihi wa fi riwayatil shaykhain wa ashara bi isbihi qabla al mashriq thumma qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza ra'aita al layla qad aqbala minha huna faqad aftara as sa'i wato idan kaga dare ya gabato misali daga gabas ga dare ya zo rana kawai ta bace wato kenan mai azumi wato ya zamanto ya azumin shi ya kai kenan sai ya sha ruwa wa sabata anna ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam iqtadu bi qawlihi fa wafaqa nene anan nusqa ta ka ko kai ma ta goyi fa wafaqa qawluhum ne wafaqa qawlihim sallallahu alaihi wa sallam qawlihim qawli sallallahu alaihi wa sallam haka ne وقد ثبت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقوله فوافق قولهم قول صلى الله عليه وسلم كنن يا تبتا واتو صحاب النبي صلى الله عليه وسلم سن يكوي ده فدشي كو كاي ما يغوي سي فدس تاي ديدي ده فدا واتو النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان ابو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس واتو ابي سعيد الخدري يا كسانتي واتو ينا شان ابن شنشي لوكتين ده كسكون رانا يا بچي كنن دري اذا كسكون رانا يا بچي ko da akwai dan haske hasken nan kenan kana iya wato indai ranar kaskonta ya bace kana iya ka sha abin sha wanda yanzu ma mun gani lokacin yanayin da muke ciki wato zaka ga rana ta fada hakuna sallah a yi da sallah amma da haske haske mallam yace tambihu wato wani tambihi da zai yi anan yace ahkamus sawm al mabniya anifan mutaalliqa bi ru'ya al basariya al ayn al bashariya mallam yace hukunce hukunce wato wanda suka gabata yanzu na mai azumi wato na ya duba alfajir da ya gani rana ta fada suna da ta'alluki ne wato da ru'ya albasariya gani wato na ido kenan nan mallan yana kore maka abin da ya shahi dogaro akan abin da ya shahi kalandare mallan yana kore maka akan shi kai kai kokari kai dogaro akan ganin ka na ido shine yake ma bayani wace wala yan bagi at-takalluf wa at-tasannu'u wa rasdu al-hilali wa muraqabatu al-fajr bil alat al-falakiyya al-haditha yace bai dacewa ya zamanto ana kirdada ana tarakkubi ana zamantawa kullun abinda ake aiki da shi shine da wannan aloli wato na'urori na zamani ya zamanto da su za a ringa duba al-fajr da su za a ringa duba faduwar rana mallan yace wato abinda yake a sunna shine ya zamanto an yi duba da ido inda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar mallan yace a wistimsaki bitaqawim al-munajjimina allati ijtalat al-muslimina ala sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallama faqalla fihim al-khair wa kasara fihim ash-sharr wallahu ala he zamanto wato mutane sun dogaro da abin da ya shahi taqwim sun zamanto sun nisanta da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sai zamanto alkhairi ya zamanto kadan ne wato a cikin wannan mutanen kuma sharri ya yawaida a cikin kenan malamin yana ma nuni ne akan cewa bai dacewa ya zamanto kai kullun kawai dogaranka ya zamanto akan calendar ne dogaranka akan abin da ya dai wato application na salula wanda yake nuna ma cewa lokacin sallah ƙarfe kaza lokacin sallah ƙarfe kaza a kaje ka koyi kaje ka sani cewa rana idan ta zo kaza azhar tayi rana idan ka ta zo kaza la'asar tayi asuba alfijir yake to wanne ne alfijir alfijir na gaskiya yaya sifofin shi yake shine alfijir wanda yake wutawa ja wanda yake dogo mai bazuwa mai zamantawa in ka gan shi kamar wutsiya wato dila kenan ka sani wannan idan ya zamanto rana ta fada lokacin magariba yayi kenan mai azumi zai zamanto ya sha ruwa kenan wannan ne ake so wato mutum ya zamanto yayi aiki da shi kada ya zamanto kai dogaro da abin da ya shafi wato kalandare da kuma wannan malam yace tambihi na biyu shine yace fi ba'd bulal muslimin yasta'in al mu'azzinin bit taqawim bit taqawim allati madat 'alayha akthar min 50 aama wato a wasu garuruwa na musulmai malam yake cewa shi mai kiran sallah yana dogaro ne akan abin da ya shafi wannan kalandare wanda wani ya huce shekara 50 wani ya huce shekaru diyawa fa yu'akhiruna al futur wa yuqaddimuna al suhur sai zamanto sun jinkirta wato abin da ya shafi buɗe baki sun ya zamanto sun zamanto kuma shi suhur sun zamanto sun gaggauta wato yin shi wanda kuma wannan saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ne malam yace fa fi misli hadhihi al bilad yaqumu ba'dun harisina ala sunna bil futur ala shams sai yace a cikin garin wannan da yake ciki yake bada bayani yake cewa wasu kuma sun zamanto suna gigi shan ruwan su alhali rana tana saboda sun yi aiki da kalandare kai ne kana aiki da kalandare to ya juya ko kuma kalandaren da kake da tsoho ne na wajen shekara 10 ne ta baya ta wuce baka samun baka daidaita sai zamanto gashi nan rana ta fara kai la Allah kana cikin daki ne ko kana cikin wani waje kaje ka sha ruwa kuma rana bata fada ba kuma sahur ka zamanto kayi shi ba akan alfijir ba wai malai yace fa idza ghabati shams aftir idan ka rana ta fada ka duba ta fada to ka sha ruwa wai idza tala alfijr sadiq kama taqaddama amsiku idan kuma alfijir na gaskiya ya keto kamar yanda ya gabata shine yace ka kame bakinka fa hadha fi'lun shar'i sahihun malai yace wannan shine aiki na shari'a wanda yake ingantacce la ghubara alaihi babu kura a tare da shi faman zannahum mukhalifina faqad akhta'a khata'an bayyana wanda yace wanda ya kama cewa shi da rana zai yi aiki da kuma wato abinda ya shahi alfijir wato zai yi aiki wanda ya saba wannan to malai yace yayi kuskure wanda yake bayyananne wala hawla wala quwwata illa billah malai yace wala yakhfa anna hadhihi albilad murtabitatun bishamsi wal hadhihi alibada murtabitatun bishamsi wal fajr wato bayya koyuwa ga mutane gabaki daya cewa wannan ibada ta azumi tana da alaka ne da rana da alfijir Allah ta yi idan ya zamanto alfijir ya keto a tsaye da cin abinci idan rana ta fada a sha ruwa kenan shine ya kamata mutum ya dawo ya dogaro da shi fa idza khalafa zalika unasun yakununa humul mukhti'in idan wasu suka zo suka kasa banun wannan malam yace su ne wannan wanda suka yi kuskure su ne suke kan kuskure ba wanda ya dogaro akan wato duba alfijir ba da kuma duba idan rana ta fada laman tamassaka bil asli wa baqiya alayhi fal adhan huwa al i'lam bi dukhul al waqt kiran sallah da ake ana bayyana maka ne ce wato gashi nan rana ta fada kenan kana iya ka dogaro da idan baka iya gane cewa rana za ta fada kaza ko kuma kana sai kai dogaro kenan da wato kiran sallah idan ya zamanto shi mai kiran sallah yana dogaro ne da rana idan ta fada malam yace fa idza dakhala alwaqtu wa ta'akhkhara al'azan aw taqaddama al'azan lam yadkhul alwaqt idan kuma ya zamanto lokaci yayi rana ta fada ba ai ba kiran sallah kenan kawai kana iya ka sha abin shanka wanda da yawa zaka ga wasu masallataiya ranar da ta fada sai zamanto shi ma ladan yana can yana neman kunin da zai sha kenan sai ya sha tukun a kiran sallah kenan kai idan ka duba kaga ranar ta fada koda ko ba ai ba kiran sallah kenan ka je ka sha abin shanka kenan matukar amma ka duba kai tantance cewa matukar ranar ta fada ko kuma wasu ka gani sun gaggauta yin kiran sallah a lokacin ranar ba ta fada ba yawa shi ba ana samun wannan idan ya zamanto kai dogare da abu guda zaka gani ka samu kuskure wani la Allah a samu limamin ladayin ko cikin damuna ne an yi lullumi lokaci bai ida saba yazo ya muku kiran sallah to kenan kaga wannan idan kai kai dogaro da kiran sallah ne kai sai zaka sha kuma rana ba ta fada kenan wannan shi ma mutum sai ya zamanto yayi dawo akan asali shine malamin ce fal baqa'u ala al asl huwa al wajib ka dawo akan asali shine rana idan ta fada a sharuwa shine abin da yake wato wajibi ya kamata kowa ya kiyaye shi ya zamanto an yi tadabburin wannan dan ya zamanto mutum ya daidaita akan abin da ya shahi wato bude bakin shi da kuma abin da ya shahi wato kame wato yin sahur sai malamin yace abu na goma shine as sahur wato yin sahur malamin yace hikmatuhu wato wata irin hikima ce ta sa ayi sahur wato idan mutum ne azumi zai yi tashi ya ci abinci daidai asuba karshen dare kenan sahur da yaushe ake yin shi a karshen dare kenan a karshen dare ake yin sahur shi malamin yace faradallahu alaina asiyam kama katabahu alal ladina min qablina min ahli kitabi fa qala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun wato Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mana azumi kamar yanda ya farlanta ma wanda suka gabace mu wato sai Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani wato kutiba alaykum siyam an farlanta muku wato yin azumi kama kutiba ala ladina min qablikum kamar yanda aka farlanta ma wanda suka zo gabanin ku la'allakum tattaqun dan ku samu wato takwa malan yace fa kana alwaqtu wal hukmu ala wizq ma kutiba ala ahli kitab sai zamanto lokacin da kuma wato hukuncin sai zamanto daidai da yanda aka farlanta ma wato ma abota ne littahi Allah ya akulu wala yashribu wala yankihu ba'da an-nawm sai dai su da farko ai ya zamanto idan ya zamanto kana azumi magaruba tai rana ta fada baka sha abin sha ba zakka huce idan kai barci idan baka yi barci kuma ha kenan zakka ci abin sha kuma ka je ma ga iyalanka amma tukar baka yi barci ai idza nama ahaduhum lam yat'am hatta al-laylata al-qabila wa kutiba dhalika 'ala al-muslimin kama bayyana anifan falamma nusikha lokacin da aka shahe wannan hukunci amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bis-suhur tafriqan bayna sawmina wa sawmi ahli al-kitab sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci al-umma da su yi sahur dan azamanto am farraka an bayyana an rabe abin da ya shahi tsakankanin azumin musulmi da azumin ahlul kitab tunda mu ai barci zakka yi tukun ka tashi tukun ka yi sahur to da kuma idan ya zamanto kai barci baka ci abinci ba wato bazai ka zamanto ka tashi ka ci abinci kai sahur shi yasa hadisi ya tabbata daga Amr ibn As yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalat as-sahar wato rabi wadda take tsakankanin azumin da azumin ahlul kitab shine cin abincin sahur kenan yana daga cikin hikima ta cin abincin sahur shine ka saba ma yahudawa ka saba ma ahlul kitab ya zamanto kenan kai sahur kenan wannan yake nuna mana irin hikima da kuma irin wato yin sahur yana da falala kenan ba gwaninta bace ba mutun yace ai shi bai sahur idan mun kace kai baka sahur sai mu ce to ka saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi tasahharu fa inna fi sahuri baraka wato ku yi sahur saboda a cikin sahur akwai albaraka to kai kuma nan kuma an ce faslu ma bainana ma baina siyamina wa siyami ahlul kitabi akadatu sahur wato rabi wanda take tsakankanin azumin da azumin ma abota littahi wato shine cin abincin sahur kenan dole ya zamanto mutum ya tashi ya ringa yin sahur wato sai ya zamanto ya saba game da abin da ya shahi wato azumin wato ahlul kitabi da kuma wato azumin musulmi da azumin ahlul kitabi ya zamanto yana da bambanci da cin abinci na sahur sai malamin yace fadailuhu yana daga cikin fadalar sahur malamin yace as-suhur as-suhur yin sahur albarka ke da kudi hadisi daga Salman radiyallahu anhu tabbata gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa albarakatu fi salati wato albarka tana daga cikin abu guda uku abu na farko annabi yace aljamaa wato ya zamanto kai kullun kana tare da jama'a sai na biyu kuma as-sarid as-sarid shine wato abin da ya shahi misali miyar dage-dage ta nama da biredi kamar yadda wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta falala aisha akan falala sauran mata sai yace ka fadalis sariri ala sa'ir ta'am kamar falala abin da ya shahi ko kace sandwich ko kace miyar nama dai to annabi yace akwai falala akwai albarka a ciki wannan kowa ya san akwai albarka a ciki sai kuma abu na uku yace as-sahur as-sahur shi ma akwai albarka yana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wannan sahur yana da albarka haka hadisi abi huraira ya ta Allah ta tabbata gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha ja'ala albarakata fi as-sahur wal kayl wato Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin sahur da kuma alkai. Alkai shine awo. Me yake nihi da awo? Allah ya sanya albarka a cikin sahur da kuma awo. Awo.
Awo.
Awo alkai suke ne, to wani irin suke ne? Misali kai ne a gida, ya zamanto komi da za a yi shi, a yi shi a ka'ida. Misali a auna, sai ya zamanto akwai albarka a cikin wannan awo. Koda kuwa misali kai mawadaci ne a gidanka, kada ya zamanto abinci in za a dafa kawai zawa ake a tarra buhun shinkawa a zuba. A wannan yayin zamanto kinan kamar babu albarka. Ya zamanto akwai awo, zaka gani a gidaje da yawa, zaka ga akwai in ma cikin shinkawa zaka ga an sa wata moda-moda, an san koko biyu ake ci, koko uku ake ci, koko daya ake ci. To haka kenan wannan akwai albarka. Ya zamanto ana yin awon wannan mutum yana daidaitawa. Kada ya zamanto kana tabzir, kai mawadaci ne ai wannan kana ganin kamar a auna a daidaita kankanta ce. In ya zamanto koda ya nene ne, in diya kake so a yi, to a yi diyawan yanda za a raba ma almajirai a gari, wato sudan. Sai hadisi na gaba mana yake cewa an Abdullah ibn Haris anna rajulan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahha, wato ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yana yin sahur. Fa qala innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u, wato wannan albarka ce Allah ya ba ku, wato kada ya zamanto kun barka. Kinan wannan sahabin ya zo wajen annabi, annabi yana sahur. Wannan yake nuna mana sahabbai su a koda yaushe suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ba wata bukata ba mai girma ta zo ba su zama tawa sun taya su, suna nan wajen annabi hatta da sahur. Wato za a zo, a zo a yi sahur tare da su, ko kuma a yi gashi nan dai jama'a su zo. Da mun kuma nan da Allah ramadan yana zawa, ko a masallaci nan jama'a su rinka taruwa a ringa sahur malami, ko kenan wannan yana daga cikin yanda sahabbai suka kasance tare da annabi. Yace kada ku bar wannan, kada kenan a bar yin sahur. Kenan ka ce kai baka yin sahur wannan ba gwadinta bace ba, saba ma sunna ne. Abinda yake albarka shine ya zamanto wato kai sahur. Sannan kuma malam yace wa kaunu sahur baraka zahira li'annahu ittiba'us lisunna, ce wa sahur albarka ne, abu ne a bayyane saboda ni bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. Wa yuqawi ala siyam, sannan idan kai sahur zaka samu karfi wato kwarin jiki akan yin azumi. Wa yanshitu ragaba fil izdiyadi minhu, sannan kuma zai kara maka nishadi, zaka samu nishadi akan kwadayin karin yin azumi saboda zaka wuni wato jikinka da wato kuraj a tare da kai. Lihifatin mashaka ala sa'im, saboda kankatta ta abinda ya shahi wato wahala game da mai yin azumi. Wa fi mukhalafatin li ahlul kitabi, haka kuma akwai saba ma ahlul kitabi wanda fa innahum la yatasaharun, saboda su ba su yin sahur, kawai azumi haka suke. Idan ka ce kai haka zaka yi, to kai ba ahlul kitabi ba, kai musulmi, kenan ya kamata ka yi sahur. Zan mu gani a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ruwa ne ka tashi ka sha zaka samu albarka. Kam a wani hadisi kuma zai zo gaba da Allah darasin mu mai zawa, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace madalla mafificin abin da ya shafi mutun yayi sahur da shi shine dabino. Madalla da sahur in mummuni dabino, zaman to ka ci dabino kai sahur da shi, dabino ba yama ba ne. Wani so yake shikenan kai ka ci mi gaje da sahur da shi, sai ka ci abinci. Wani so yake shi ya danna ya ji ko ina ba mashaka, to ban yi wannan. Wani ba zai iya wacin dabino, amma likitoci sun ce kuma cin dabino yana da, sun yi bincike akan abin da ya shahi wato cin dabino ga mai azumi. Misali idan mutum ya ci dabino akan azumi, akwai wannan zaki-zakin da zai zo ma mutum, to jikinka lokacin da ya zamanto an muni, ya zamanto wannan baka da sukari, yana buƙatar sukari a jikinka. To idan ka ci dabino, to wannan sai ya baka sukari don lajurni din, sai ya zamanto kana da ƙwarin gwiwa. Kenan yana da kyau koda kai ka ga baka iya rikiya da dabino kai, idan ka ci abinci ka samu wani dabino ko goma ko sha biyar haka ka cika kowane ruwa, kenan sai ka gani wannan naka ya zo da shi. Allah mu tsaya daga nan insha Allah. Ko kuma hadisi wannan na ƙarshe wanda malam ya kawo, yace walzalika sammahu rasul karim al-ghada al-mubarak, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ma sahur cewa abinci mai albarka, kama fi hadisul ibad bin sariya wa abi darda, kamar inda yake a cikin hadisin ibad dan sariya da abi darda, ya da Allah ta tabbata a gare su, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa halumma ila al-ghada al-mubarak yani as-sahur, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku gabato zuwa ga abinci wanda yake mai albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin wato sahur. Insha Allah. kenan nan zan mu tsaya da fata abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.